This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a assalamu alaikum marhaban lale zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan asariya ta Asabar akan mitoci 22 da 25 a Niger kuma a gidajen radio na amfani da Fara'a da Sarauniya da Dalol da Niya a birnin Kwani ya da masu kwamfuta kuma suke iya jimu a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a Washington DC a wannan Asabar.
Yadda magoya bayan sanata Aisha Jummai Alhassan kenan suka barke da murna jim kadan bayan da kotun daukaka kara ta tarayya da kenan Abuja ta ayyana ta a matsayin gwamnatin jihar Taraba.
To bayan kun gama shi labaran duniya zamu kai ku Abuja da Jalingo ku ji hukunci da kotu ta yanke da kuma martani dangane da canjin kujerar mulkin gwamnatin wannan jihar ta Taraba din. Yanzu ga Ibrahim din da sauran kanin labarai.
To wani al'amari na tarihi kamar yadda kuka ji Najeriya ta samu zababbiyar gwamnatin jiha mace ta farko. Shugabannin kasashen China da Taiwan sun fara tattaunawar gaba da gaba ta tarihi a yau din nan Asabar a Singapore. Sannan ministan harkokin wajen Misira ya ce kasashen Amurka da Burtaniya da wasu kasashen waje sun kiba Misirar bayanan sirri game da faduwar jirgin saman Rasha din nan.
To gaishe ka Ibrahim, to ko bayan hukuncin ita gwamnati ta Taraba muna da wasu rahotanni da za su hada da martanin 'yan Najeriya game da soke shirin na shofi da gwamnatin Buhari ta yi.
Mutane matasa nawa aka raya?
Gaskiya don dai mu je mu yi sharan hanya, gaskiya ni kam ban goyi bayan wannan ba, in dai wannan ne shofi kam.
Sannan wani jigon matasan Najeriya da ke jagoranta wata kungiyar karfafa kishin Najeriya din ya kama na ziyara nan Washington yana neman 'yan Najeriya su kara gwamnatin Buhari lokacin warware matsalolin kasar.
Su yi haƙuri a hankali kar su ga kamar ana sulo, ba a sulo. Yana duba duk abin da za a yi sai ya duba, ya yi nazari, ya duba cancanta abu kamin a yi shi.
To bayan duk wa'annan akwai shirin shi Ibrahim din na amsoshin tambayoyinku, amma yanzu bare ba ku labaran duniya ku sha.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A wani al'amari na tarihi, Najeriya ta samu zababbiyar gwamnatin jiha mace ta farko wadda ba ma daga kudancin kasar ta fito ba, daga arewacin kasar ta fito, inda a da ake ganin hakan na da matukar wuya. Wannan al'amarin wanda rahotanni ke nuna cewa ya faranta wa jama'a da dama, musamman ma mata da matasa da sauran ma'abuta canji rai, ya biyo bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke ɗazu-ɗazun nan, inda ta ayyana sanata Aisha Jummai Alhassan a matsayin gwamnar jihar Taraba. Za a ji cikakken bayanin a bayan labarai. Shugabannin kasashen China da Taiwan sun fara tattaunawar gaba da gaba ta tarihi a yau dinnan Asabar a Singapore. Wannan ce tattaunawar farko tsakanin shugabannin waɗannan kasashen cikin shekaru 60 da suka gabata. 'Yan jaridu sun yi cunkus a ɗakin taron otel ɗin Shangri-La na Singapore, inda shugabannin biyu suka sha hannu suna murmushi. A cewar gidan rediyon gwamnatin China, shan hannun ya ɗauki kimanin minti guda da daƙiƙoƙi 10. A wani ɗan taƙaitaccen jawabi ga manema labarai a gabanin taron na sirri, shugaban China Xi Jinping ya ce cikin shekaru 66 da suka gabata, cuɗanyar da ta yi ta gudana a yankin, wanda hakan ke nuna cewa ko da ma wace irin taƙaddama ɓangarorin biyu ke fuskanta, kuma ko da ma sun saba na kowane irin tsawon lokaci ne, babu wanda zai iya raba su. Taiwan da China sun dare ne a yayin yaƙin basasar shekara ta 1949. Tun sannan ƙasar China mai bin tafarkin kwaminsanci ta ci gaba da zama mai siyasar jam'iyya guda, a yayin da kuma Taiwan ta bunƙasa demokradiyyarta. China na ikirarin cewa Taiwan wani ɓangarenta ne, kuma tana son su haɗe. To amma a Taiwan wannan batu na haɗewa bai samun karɓuwa. Shi kuma shugaba Ma Ying-jeou ya jaddada buƙatar da ke akwai ta zurfafiyar tattaunawa da dangantaka, yana mai nuni da abin da ya kira nasarar wa'adinsa a kan karagar mulki. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Misra Sami Shukri ya gaya ma manema labarai cewa kasashen Amurka da Burtaniya da wasu kasashen waje sun ki ba Misrar bayanan sirri game da faduwar jirgin saman Rasha samfurin jet na jigilar matafiya a makon jiya. Shukri ya zanta da manema labarai yau Asabar a birnin Al-Ahira yana mai korafin cewa bayanan sirrin da kasashen waje ke da shi na yuwar wato ne yuwar bom ne ta tarwatsa jirgin har yanzu ba a ba hukumomin da ke Misra ba. Shukri ya ce Misra ta yi tsammanin cewa bayanan da suka shafi abin da ya yi sanadi waɗanda gwamnatocin yamma ke da su za su baiwa hukumomi a Al-Ahira. Kafafen yaɗa labaran Faransa sun ba da rahoton cewa na'urorin naɗe bayanan tafiyar jirgi ko black boxes a takaice waɗanda aka samu cikin tarkacen jirgin sun bayyana cewa bom ne ya janyo faduwar jirgin a Misra a makon jiya ya halaka dukkanin mutane 224 da ke cikin jirgin. Gidan talabijin ɗin Faransa France 2 da kamfanin dillancin labaran Faransa sun danganta bayanin ga wata majiya mai alaka da bincike da shugaban Amurka Barack Obama da ministan wato da Prime Minister Britania David Cameron duk sun ce ga dukkan alamu tarwatsa jirgin na da nasaba da bom. Hukumar sa ido kan mako wato makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce ta gano cewa an yi amfani da iska mai guba yayin da aka kai hari a arewacin Syria a watan Agusta. Kungiyar hana yaduwar makaman guba ta faɗi jiya Juma'a cewa iskar ta halaka wani jinjiri da kuma raunata wasu mutane biyu a yayin fafatawar ta Maria. Kungiyar bata ce ga wanda ya yi amfani da haramtacciyar iskar ba. To amma 'yan raji da wasu kungiyoyin 'yan tawaye na zargin ISIS wadda ita ma ke kokarin hanɓare gwamnatin Syria. Amurka na kyautata zaton a baya ISIS ta yi amfani da iska mai guba. Kungiyar za ta gabatar da cikakken rahotonta ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi shelar cewa ƙasar Saliyo ta barata daga cutar Ebola a hukumance. Hukumar ta WHO ta ayyana baratar Saliyonci bayan an yi kwanaki 42 ba tare da an ga wata sabuwar cutar ba. Cutar ta Ebola ta halaka mutane wajen 4,000 cikin 'yan shekarun da suka gabata. Hukumomi na kiran mutanen ƙasar ta Saliyo da su ci gaba da kula. Suna masu kiyaye hanyoyin kamuwa da Ebolar. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi watsi da gawurtaccen shirin nan na shimfiɗa bututun mai na Kingston XL mai cike da takaddama, wanda shiri ne na binne bututu mai tsawon kilomita 1,900 don turo gurɓataccen mai daga ƙasar Canada zuwa jihohin Amurka da ke gaɓar teku. Obama ya faɗi a fadar White House jiya Juma'a cewa shifa ya amince da sakamakon nazarin da ma'aikatar harkokin waje ta yi, wanda ya ce wannan aikin ba zai haifar ma ƙasar ta Amurka ɗa mai ido ba. Shirin na shimfiɗa bututun mai ya zama wani babban abin muhawara kan ƙudurin shugaba Obama na yaƙi da gurɓatar muhalli da kuma hurucinsa na aniyarsa ta daƙile sauyin yanayi. Wannan sanarwar ta fito ne gabanin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun sauyin yanayi a birnin Paris a watan gobe, inda ake kyautata zaton shugaba Obama zai matsa lamba ma sauran ƙasashen duniya da su ƙara ɗaukar ƙwararren matakai na rage ɗumamar yanayi.
To, Ibrahim Kalmi shi garbe ya kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. To, madalla, tun sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne da canjin tarihi da ya faru a siyasar Najeriya sakamakon hukuncin da aka yanke dangane da kujerar gwamnan jihar Taraba. Bari mu kai ku zaurin kotun da ke Abuja.
Yadda magoya bayan sanata Aisha Jummai Alhassan kenan suka barke da murna jim kaɗan bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da kenan Abuja ta ayyana ta a matsayin gwamnan jihar Taraba. Barista Muhammad Muzammil, ɗaya daga cikin gungun lauyoyi sama da 20 da suka kare sanata Jummai, ya min ƙarin bayani dangane da hukuncin wannan kotu.
Abinda kotu ta ce tunda shi gwamna na yanzu kenan, congratulations, gwamna na yanzu wanda yake gangaro bai participating a primaries ba partin service yi conducting primaries zan da doka ya kaddara ba shi yasa suka ce haka bai da yancin yayi takara da ita kuma saboda ita ta participate a duka state the election to therefore doka nuna cewa ita ne ya kamata su wannan kuma abin da kuke sai ki
to yanzu wannan hukunci yake nufi kenan
yanzu hukunci abin da yake nufi cewa shi bai takara bata yi takara da kowa ba bata yi takara da shi ba kuma kasan a zaben da suka yi ita ne ta zo na biyu shi yasa yau wato shi yasa kotu ta ce saboda aka ita ne ta zo na biyu ta yi benefit daga election din to a jaharan tsadda ita
wannan shari'a dai ta ji hankalin jama'a da dama daga sassa daban-daban na Najeriya
sunana Yusuf Abubakar Yusuf senator ne zababben Taraba Central to wannan hukunci ya nuna dama can an yi adalci a wannan lokacin ba kamar yadda ake a zamanin baya ba
duk kokarin da nayi don jin tabakin mu karban gwamnati Dickson Darius Ishaku na jihar Taraba ya ci tura ga mun duka jami'an gwamnatin kowa yake ce da ni komai maka dana ci gaba da tashewa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to ga sheka sansan da kokari to koya mutanen jihar Taraba ke ji game da wannan hukuncin
masu saurara kamar yadda kuke ji da a yanzu cikin garin Jalingo ya dau harami inda yara da manya sai murna suke suna yawo suna ta shewa na wannan murna da aka samu kamar yadda kuke ji kuma da jami'an tsaro da kuna ji yadda suke tafiya domin tabbatar da doka da order to koya yan siyasar jihar Keji da wannan hukunci ne yau Alhaji Yarimu Mafindi tsohon kusan jami'ar PDP ne a Najeriya yace su kan daman sun san arina
ai hukunci ya tabbatar da abinda muka fada kuma abinda muka yi lokacin da nake barin PDP in koma APC na gaya wa duniya kararra cewa PDP a garin Hadama bata tsaye da kowa ba a zabe duk sauraron wanda suke rike da kujeru a Taraba dodori do ne kawai ba wanda ya tsaya zabe don ba a taba primary a Abuja ba primary a state ake primary duk wanda suke members of house of representatives senators da duk gwamna da waye ba wanda ya tsaye da su kuma yau gashi kotu ta tabbatar da shi karara haka ba mata ba Allah ne ya amfani da ita ya tinda abin da yake boye a Taraba tun zamani ban ba zabe na dikar ake
to sai dai kuma jami'ar APC da ta samu wannan nasara ta ce fata barkalla Alhaji Hassan Jikado shine ma shugaban jami'ar a jihar Taraba
alhamdulillah dai muna dadi muna farin ciki muna murna kuma da abin da hukuncin da shari'a ke da yake a yau din nan game da wannan shari'a na gaba saboda abubuwan da suka faru tun da san mun gaya muku mu ne muka ci dadi mu ne kuma da nasara kuma mun tabbatar cewa Hajiya Aisha ita ce gamban da ya tsara haka muka tafiya saboda haka mun yadda mun amince mun ji dadi
to koya bangaren jami'ar PDP da kuma gwamnatin jihar Akwa Dare Dusan Isaku ne yake ji da wannan hukunci Mr. Napoleon Adamu shine ma sakataren yaɗa labaran jam'iyyar PDP a jihar Taraba
hukunci ne mun ji ta kuma abin kotu ne yawancin mu kuma mu lay people ne wato wai da basu yi karatu ba sun su yi nazari dan akwai inda sun ga cewa su da yi kuskure to su ne za su dauka kara a madadin takara da sauran membobin PDP in kuma kotun da ta yi ruli a yau nan ta faɗi wayannan dalilan din da kan gaskiya ne to ai dole ne PDP ta shanye wannan ta yi shiri saboda wani karo amma ba wannan karon din kuma ba
yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya ganin cewa bangaren gwamnati na ma harama daukaka kara Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu mazabayin muke
to ga sheka Ibrahim to yanzu shugaban Muhammadu Buhari dole je nemi wani ko wata da za su mai gurbin ita Hajiya Aisha din tunda tana cikin ministocin da ya so ya nada to yanzu sai maganar batun soke shirin shofi
soke shirin rage radadin ƙara farashin man fetur wato shofi da gwamnatin Buhari ta yi ya zama na farko da aka soke inda ake sa ran wa imma za a soke wasu ma'aikatu koko za a hada wasu da wasu masu aiki iri daya Tsohuwar gwamnatin Jonathan ce ta girgiro shirin shofi bayan ƙara farashin litar mai a shekara ta 2012 daga naira 65 zuwa naira 97 inda shirin ke muradin rage radadin ƙarin farashin ta hanyar girgiro ayyukan yaki da talauci tallafawa sufuri gyara asibitoci da sauransu tsohon akanta a hukumar tashoshin jiragen ruwa kuma dan siyasa Isa Tafi da Mafindi bai yi mamakin soke shirin ba
dai zamanin canji ya zo kai ka yadda da wannan abin ya ci gaba mutane matasa nawa aka raya in ba bata musu rayuwa ba a cewa mutum a bashi aikin sharan hanya.
Haka nan yar siyasa daga Borno Hawwa Bukar ta ce dama shirin bai tasiri ba.
A dama ni kan ban goyi bayan a dauki mata a sa su a titi suna sharan hanya an karya darajar mata. Ni na shawaran shine ma a ba shopping mutanen da za su iya raya ta su daga darajar mata a Najeriya. Gaskiya don dai mu je mu yi sharan hanya gaskiya ni kam ban goyi bayan wannan ba in dai wannan ne shopping kam.
Anasa Martini tsohon shugaban matasan kungiyar Kristoci ta Najeriya Can Fasto Simon Dolly na ganin gwamnati ta yi gaggawar soke shirin.
Shugaban kasa ya dinga lura ko yana jin shawarar mutane ya dinga amfani da hikimansa ya bi hanyar da abu ya dace domin yau ka rushe wannan gobe ka rushe wancan jibi ka baka kafa wani ba kagan abubuwa ya zo ya taru ya yawa sai zama mutum da matsala. To kagan an ce canji kuma a fara gani yanzu kaga ai wata shida ana canji ba mutum to yana gagare shi ai kasan canjin bai ba ko a cai canji wanda zaka samu abin da zaka ci ka sha.
Faduwar farashin gangar mai ya sanya tsohuwar gwamnatin Jonathan Rage naira 10 farashin litar mai daga naira 97 ya dawo 87 da hakan yayi tasirin rage radadi ko shafi ya susuce koko a abun tambaya anan idan an yi bitar shirin PTF da shugaba Buhari jagoranta zamanin marigayi Abacha da shafi da aka soke wanne ne za a fi kewar aukawar sukundin tarihi. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ga sheka Nasiru, to mun fa safiya ce anan karfe 10:17 na safe din. Alhaji Abubakar Tsanni wani jigon matasan Najeriya ne da ke jagoranta wata kungiyar karfafa kishin ita Najeriya din wanda kuma a ziyarar da ya kawo mana kwanan bayan nan sashi hausunan mura Amurka a Washington yake jaddada nasarorin da ake samu musamman fafatikar da ake da Boko Haram.
Ba ma sai an gaya maka ba ka san da cewa lalle an samu ci gaba sosai a Najeriya. Misali shugabannin sojoji a Najeriya yanzu ai ba karamin ci gaba aka samu tsaro. Ishu na Boko Haram ya fara zama tarihi ko yaushe ne nake gani a abun nan shugaban kasa shugaban sojojin Najeriya yana cewa daga nan zuwa Disamba maganar Boko Haram ta kare a Najeriya wanda tun farko idan da irin su aka samu masu kishin Najeriya masu tunanin Najeriya a zuciya ina tabbatar maka da tuntuni kila an kawo karshen wannan abun nan.
To wani kira zaka yi ga ɗan Najeriya dangane da ba shugaban kasar koko gwamnatin baki daya haɗin kai?
Kiran da za mu yi su ƙara haƙuri. Gwamnatin ta iske an yi ɓanna da yawa. Dole kuma sai ta bi a hankali za ta iya warware abubuwan da aka yi. Amma ko ba komi samun abokanan aiki da ya yi na ƙwarai. Kamar misali idan ka ɗauki ɓangaren tsaro. Samun shugabannin sojoji da ya samu na tsaro sosai kaga ya sa sun ba shi haɗin kai. Kuma suna aiki suna kishin kasai suna kishin Najeriya suna san yadda za a yi ta kowane hali ba su kishin aljihunsu ba su kishin me za su samu a yaya za a yi a samu zaman lafiya a Najeriya. A lokacin sallan nan nake jin cewa shugaban sojojin kasa ma a hilin dagaye sallah wanda ko haka ba a taba yi ba zaka ga su suna Abuja ana can ana abin nan saboda me saboda ba su sa Najeriya a zuciyarsu. Kira da zan yi ga 'yan Najeriya kamar yadda ka ce su yi ta haƙuri su yi kishin Najeriya su kuma su yi ma shugabanninmu addu'a su yi haƙuri a hankali kar su ga kamar ana slow ba a slow. Yana duba duk abin da za a yi sai ya duba ya yi nazari ya duba cancanta abu kamin a yi shi.
Alhaji Abubakar Tsani kenan jigon matasa masu kishin Najeriya muka gama ji karfe 10:19 na safe a Washington ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji yadda masarautar Ilori ta fada hannun Fulani daga hannun Yarbawa a amsar tambayar Garba Sabiola Sa'idawa Yobi. Za kuma a ji shin akwai wata alaka ne tsakanin Hausa Bakwai da asalin Hausa a amsar tambayar Shu'aibu Gidan Maɗi da Shu'aibu Abdullahi Ɗan Gebe Sakkwato da Bala Muhammad Damban da Arabiyu Awwal da Muhammad Suleiman Tamsuwa Ɗan Nijar. To bari mu fara da batun masarautar Ilori. Idan masu tambayar na saurare, ga masanin tarihin nan na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da bayani.
Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa tsantsa zalla ya koma hannun Fulani waɗanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma ya kare mulkinsa daga shekara ta 1842. Sannan bayan shi akwai shi ta ɗan Salihu wanda ɗa ne a wurin Salihu bin Ali ɗan Alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta 1842 zuwa shekara ta 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami shi ne wanda ya karbi mulki daga shekara ta 1860 zuwa shekara ta 1868. Ta ga ya shekara takwas kenan. Sannan akwai Shita Aliyu ɗan Shita. Duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman ɗan Fodiyo. Wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891. Sannan akwai Moma ɗan Zubairu wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896. Sannan akwai Sarki Suleimanu ɗan Aliyu wanda ya fara daga shekara ta 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara ta 1941. Sannan a shekara ta 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa ɗan Zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa wanda shine daga 17 ga watan Fabrairu na shekara ta 1920 zuwa watan Yuni na shekara ta 1959. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari ɗan Muhammadu. Sannan akwai Laofe ɗan Bawa Ayela Bo na biyar. Sannan akwai Malam Aliyu ɗan Abdulkadir. Akwai Sarki Ibrahim Kwalafo ɗan Gambari wanda shi ma ya yi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato ƙasar Ilorin. Mutane wanda ake kira Fulani amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakaninsu. Yawancinsu sun fi jin ma yarbancin fiye da ma Fulatancin. Wasunsu ma ba sa ma jin ma wato Fulatancin sai ma dai yarbancin gaba ɗaya.
Mecece alakar gidan Ahwanja da gidan Alimi ɗin?
To abin da ya faru lokacin da aka fara a ƙarni na 19 akwai Hausawa da Fulani ƴan wanda suka yi hijira suka zauna a wannan headquarter din wato Oyo. A shi Ahwanja shine ya tawaye a bangaren gidan sarautar wato Yarbawa din. Daga baya sai ya zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar Ilorin sai ya zamanto kasan an ce sai bango ya tsage gadan gari ke samun wurin shiga.
Haka.
Da aka samu rikici tsakanin Ahwanja da gidan sarautar su kuma Fulani da suka zo suna da jama'a masu dimbin yawa. Sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin Ahwanja da gidan sarautar wato Ilorin din. Saboda haka shi Ahwanja ya taimaka ma Salihu bin Janta wanda ake kiransa Shehu Alimi. Wanda shi ne shugaban Fulani na wannan lokaci. So a shekara ta 1824 sai aka kashe Ahwanja sai aka samu Abdulsalami wanda yake shi ne ɗan Alimi. Sai ya zama sarkin Ilorin a wani lokaci bayan an ci yaƙi ya zamanto ƙarƙashin daular Usmaniya. To kaji abin da ya faru kenan. To baraka aka samu a cikin gidan sarautar sai ya zamanto ga Fulani sun zo da ƙarfinsu su kuma sai suka amfani da wannan dama sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi Ahwanja din. Sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan Yarbawa. To wannan abin da ya faru kenan.
Sai kuma ci gaban amsar tambaya kan tushen harshen Hausa da kuma inda aka fi amfani da shi. Idan masu tambayar na kusa, to ga Profesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayar da ke Kano zai fashin baki kan Hausa 7 da harshen Hausa.
To maganar Hausa 7 da 'yan uwa 7 kuma wannan tarihi ne na Hausawa.
tabbas akwai mutane ƴan uwa bakwai, akwai kuma mutane Hausa bakwai wanda sarakuna ne suka zo suka mulki kasashen Hausawa, amma ai ba su ne asalin Hausawa ba. Misali a lokacin da Bagauda ya zo Kano, ai ba wai ya zo ya tarar da gari bane fayau babu kowa, ya zo ya tarar da mutane a wurin, ya tarar da ana harka ana kasuwanci sosai a bakin kurmi. Matsalar ita ce da makera da manoma da maharba da masada, duk suna zaune suna zaman ƴan marina ne, kowa gabansa ya fuskanta. An kasa zama a hadu a ce waye zai shugabance mu, shine suka aika. Saboda a daura a lokacin tafi kowace kasa, RCI a kasar arewa tafi kowace kasa sarakuna, shi suka roka suka ce suna son a turo musu kantoma wanda zai zo ya tsara musu yadda mulki yake, shine aka turo Bagauda din ya taho. Saboda haka maganar Hausa bakwai tana nan, ƴaƴan sarakuna ne, amma dantan cewa Larabawa ne bata taso ba, saboda babu wani abu a cikinsu ko a rayuwarsu ko a tarihinsu ko a falsafarsu da ya nuna wani Larabci. Illa iyaka an ce waɗannan ƴaƴan sarauniya ne, wannan kuma ƴaƴan kishiyarta ne, karɓa gari mun karɓi gari da duk wannan dai hai tatsuniyar. So waɗannan ƴaƴan sarakunan su aka tura su suka je suka yi kantomomi a ƙasashen Hausa, wanda dama can akwai mutane a wurin. Sun zo Rano, sun zo Zaria, sun zo Daura, da of course a Daura din suka fara, sun zo Katsina, duk waɗannan guraren da ake kiran Hausa bakwai da kuma guraren da ake cewa kamar ƴan uwa bakwai kamar su Oyo kenan, ana ganin ka ƙasar Yaraba. Ka ji ma Allah, ya raya cewa daga ƙasar Hausa aka tafi ƙasar Yaraba, aka je aka mulke su, an rafi da basu ma. Sannan da Nufe da Kwararrafa da sauransu. To amma zancen cewa Larabawa ne ko ƴaƴan Larabawa ne duk bata taso ba, ba wani abin da ya danganta su da Larabci da yarensu da kalafarsu da komai.
To Professor, daga cikin ƙasashen Hausa na yanzu, shin akwai waɗanda aka tarar da masu amfani da wani harshe daban saɓanin Hausa kafin suka rikide suka zama Hausawan kuku ya ne?
A iya sani na babu, a iya sani na. To amma ba za a rasa mutane wanda suke nazari a kai ba, wanda kuma za su iya fito da wannan. Na san akwai wani littafi da aka buga kwanakin ba a nan Turai, ana kiransa Being and Becoming Hausa. Being and Becoming Hausa wato zama akai wani taro, aka ce bari a rubuta littafi akan takamaimai tarihin Hausawa da sauransu. To Allah cikin ikonsa ni aka aiko su wanda suka buga littafin a Turai suke, kirin America ne ma. Da aka buga littafin aka turo mun, aka ce in sharhi akai, nayi sharhi akai na nuna cewa duk abin da aka da shi akan tarihin Hausawa da kuma rayuwar Hausawa din gaskiya magana hasashe ne a littafin.
To Professor, wani abin da kuma watakila masu saurare za su so a musu bayani akai shine ganin yadda cikin harshen Hausa ake samun kalmomin Larabci da yawa. Shin shi wannan kalmomi na Larabci da ake samu da yawa wajen mu'amala, cuɗanyar kasuwanci da sauransu, aka samu su koko dai Hausawa na da alaka da Larabawa?
Ba su da wata alaka da Larabawa illa addinin Musulunci. Shi kansa Musuluncin ba Larabawa ne suka ba Hausawa ba, ko kaɗan. Balarabe bai ma san Bahaushe yana Musulunci ba, sai da Bahaushe ya yi fiye da aƙalla ba a ƙasar shekara 400-500 yana yin Musulunci, sannan Larabawa suka san ma akwai wayansu daular Musulunci a kudancinsu. Larabcin da muka samu, mun samu ne ta hanyar Ƙur'ani da kuma shauran littattafai da ake amfani da su. Wannan shine ya sa aka samu cewa aƙalla ba a ƙasar ba kaso 40 na kalmomin da Hausawa suke amfani da su duk daga Larabci ne. Akwai wani ma a rike jin B. Abdullahi ya yi digirin shi na uku a 1972 a jami'ar Bayero akan wannan maudu'in, inda ya nuna kalmomin da aka aro su daga Larabci suka shigo cikin Hausa.
Iko Allah.
Saboda haka babu wata alaƙa tsakanin Balarabe da Bahaushe. Babu. Abinda yake take akwai kawai Larabawan da suka zo suka zauna a cikin Hausawa, takamaimai Kano da kuma sauran arewacin Najeriya kamar su Katsina da Kazaure da Ningi da sauransu. Sun ba wa Hausawa waɗansu nau'i na abubuwan da suke yi. To amma aro abinci ko aro kalma ba wai Hausawa ne suke yi ba. Misali, bari mu baka misali tal, rake. Duk Bahaushe ya san rake.
Haka.
Don ko wannan satin ma an nuna
gwamnati. To nan za mu tsinke shirin nan saboda ƙarancin lokaci, kuma nan za mu koban kwana sai mun dawo da ƙarfe 9:30. Ali Mustapha Sakwato ne a Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.